More music at HouseOfSongs.com.
Ya Rasul Allah, manzona kiya ngalita, kaini kiya wo, wanda ya bi kaya rawota. Ahadun ahada. Rabbi kaina kira afari Allahu samada kaina kaidu hude nuri lam yalid walam yulad mai kyauta wanda baya gori roƙonka nake rabbana dada mun fahimta Muku ba abinde za mu baka kai ruwan sama ga kansa ka shimfida mutaka ga iska nan mushaka ga dabbobi domin yanka kai ne imomi a gare mu da ba su misalta Gane kai zaye zan fada cikin yabon rasula babu wani waye na taho gurin abban batula in karin gumi ne lahira ban zubar da kwalla kai ne mace tona inuwar ka zan so in shige ta Askinda badu a cikin sama hamuda kai ne kamshin da yafi kamshi ko tirare asalin sa kai ne hanyar kace a mike duk sabanin ta hadari ne wanda yake bita lahira shi zai jiga ta Shi azu hudu ko zudin asadin sa shi ne ko bayya ballaka in kyauta ya zama jiki ne ko mai ya ambata farcin sa dukkan ilimi ne sun makalakari da al'amin dan zansar aminta Girman arziki in ya zo gabanka matalauci ne duk ilimin mai ilimi in ya zo gare ka jahili ne duk gatan mai gata in akwai ka almajiri ne na dauko kwambara in ka zama mai zana hota Haske duniya na kane ke zuwa gare mu anya an gaba kamar ka wallahi ba an samu mu kai muka rike sani wanda za mu hauya kai mu ja mu za mu bi aljanna mu je mu kwanta Rabbi ne duk abin da kero kaza abashi shine addu'a in barin shi baba mai shi mai dindin masoya ya karimi da ba kamar shi ya imamu rasul sayyidi na baban fatima binta ya ayyuhal mudassir mai cikakken sifa da zati kai sammako wanda zai zo sai dai alati kai ne wanda Allah da mala'iku suke yi wasanati mun shagale murka babu sauran abin bukata